magara tuti.
Fiye da naira biliyan 36 ne yan pension suke bin gwamnatin jihar Kano bashin kudaden gratuity, wato wasu kudade na musamman da aka baiwa ma'aikacin da ya ritaya daga aiki bayan ya kwashe shekaru 35 yana aikin gwamnati ko kuma ya cimma shekaru 60 daidai a duniya. Yanzu haka dai dimbin ma'aikata ne ke dakon haƙoƙin suna ritaya a jihar Kano bayan cimma wancan wa'adi na doka, waɗanda suka kunshi ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare da sauran rukunin ma'aikata a matakin jiha. Al'amarin da ya tilasta gudanar da wannan zanga-zanga ta yau, kamar yadda shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano, Kwamare Salisu Ahmad Gwale, ke faɗi.
Shekara 6 aka yi da rabi, muna da matsala ta mutane suka bar aiki, ba a biyan su gratuity kuɗin sallama, sannan kuma fansho ma na wata ana kuma bi ana yanke kuɗin nan. Amma kuɗi ne da aka ce na karo-karo, wannan ibarar ma'aikaci ya bayar, gwamnati bayar. Gwamnati ita ba ta bayar da nata kuɗin. Akwai ishu da aka ce na gratuity kuɗin sallama, akwai ishu na monthly pension da ake yanka fansho, shi ma muna san a daina wannan abun. Kuma a maiwo da mutane kuɗinsu da aka yanka for over 2 years, kuɗin nan ya yi amounting to over 2 billion ƙarin fansho da aka yi da ainihin kuɗin albashi. Amma jihar Kano, kaga mun rubuta mata takarda, kaga ba ta comply da ainihin wannan implementation din ba.
Zanga zangar ta yau da ta wakana ne karkashin jagorancin kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano, har ma shugaban kungiyar Kwamar Kabiru Adomin Jibir ke cewa
kungiyar 'yan fansho tana karkashin kungiyar kwadago ta jihar Kano, kuma sun kawo kokensu akan cewar kungiyar kwadago ta wuce musu gaba domin su je su kai kokensu wajen mai girma gwamnatin jihar Kano. Su abinda 'yan fanshon jihar Kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9. To wannan ita ta sa muka fito domin na farko a dakatar da wannan yanka da ake yi, kuma a biya su haƙƙinsu abinda aka yanka, sannan kuma a biya masu gratuity haƙƙinsu. Kuma a baya mun sha tattaunawa da gwamnati da kuma rubuce-rubuce na takardu, wanda kuma hakan bai haifar da ɗame ido ba. Kuma wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da doka ta ƙungiyar kwadago ta bayar, cewa idan ka yi dukkan waɗancan abu bai yiwu ba, to ka fito ka gudanar da wannan.
Gaban ma'aikatan jihar Kano Alhaji Usman Bala shi ne ya karɓi koken 'yan fanshon a madadin gwamna Abdullahi Umar Ganduje.
Wannan buƙatun gwamnati za ta kalle su, dama tana kallonsu. Abin da ya fi da giɓi da ake magana na manzuli fanshi, saboda abin da ake yanka wanda suke aiki yanzu ba a isa a biya kuɗin 'yan fansho, saboda ma'aikata sun ragu. A shekaru da baya idan ma'aikata sun ritaya ba a mai da gurbinsu, amma yanzu mai girma gwamna yana mai da gurbin wannan guraben, sannan ya ba da umarni a sake ɗaukan 1,000 don a cike wancan gibi.
Amma sun ce su BEP da ma'aikatan local government ba sa ma biyan kuɗaɗen nan.
Mai girma gwamna ya ba da umarni cewa lallai ne a ci gaba da biyan duk abin da aka yanka. Saboda haka za mu kalli menene abin da ya hana su biya, na san gwamnati za ta ɗauki mataki akan wannan.
A yayin zanga-zangar dai wani ɗan fansho ya yake jiki ya faɗi, kuma nan take aka kai masa agajin gaggawa. Hakan dai wata alama ce da ke ƙara tabbatar da halin damuwar da 'yan fanshon na jihar Kano ke ciki.
A daina ya kan fansho, a daina ya kan fansho.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.